Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wabad, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shine darasin mu na hudu. Kasar na hudu kenan a wannan daura da muke gabatarwa na manzumatul baiquniya na al-imam Umar Taha bin Muhammad bin Futuh al-Baiquni. Insha Allah za mu ci gaba wanda kuma shine zai zama kasar din mu na karshe a yau, sai mu karisa gobe insha Allah. Dazu muna kan wa ma adabtahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zukin, haka ne ko? Ta duk abin da aka jingina shi zuwa ka sahabi, Allah ya kara musu yadda, min qawlin wa fi'lin, na magana ko na aiki, ce fa huwa mawquf, wannan shi ake ce hadisi mawquf. Zukin ko ce ulima, shine al-ulima. Dazu dangane da hadisi wanda muke ta magana akan al-mashhur, akwai wani hadisi da ke mashhur musamman a wajen matasa masu neman aure, ya kamata in kawo. So da hadisin dewa suna daukan hadisin ya inganta, amma hadisin bai inganta ba. Idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takun fitnatun fil ardi fasadun kabir ko arid, cewa wa idan wanda kuka yadda da addinin shi da dabi'un shi yazo neman aure, to kwanin aurar masa yarku, in kuma ba ku yi ba, to za a samu fitina da fasadi mai girma a ban kasa. Sai malami suka ce wannan hadisin bai inganta ba, sanadan wa matanan, inji Allama Musafa al-Adawi yace sanadan wa matanan bai inganta ba. Kuma daga cikin misalan da suka bayar ka gane ma hadisin bai inganta ba, idan ka ce duk wanda yazo neman aure inda an yadda mai addini ne kuma yana da dabi'u a bashi, in ba a bashi ba wani bala'i zai faru, to ya ci karo da nassoshi da yawa na shari'a. Misali, akwai Thabit bin Qais wanda ke sahabi ne, suna tare da matar shi ta zo ta samu annabi alaihi salatu wassalam, Fatima bintu Qais sunanta, tace Thabit ma'atibuhu fi dinin wala khuluqin, tace Thabitu bana aibata shi ko bana da wani matsala da shi game da ko addinin shi ko dabi'un shi, sai tace walakin akrahul kufra fil islam, tace ina tsoron kan ne aikin kafirci a cikin musulunci. Aikin kafirci tana nufin sabon Allah, bana so na saba wa Allah cikin zaman auren mu, bata son shi kenan, shine ma'anar magananta. Kaman jirwaye da kaman wanka, ta annabi ya gane me take nufi, tace bana so na saba wa Allah a cikin musulunci, bi ma'ana cikin zaman auren da muke, sai ya gane to kawai bata son shi ne. Sai ya ce da ita, to sai da ayi khul'i, tunda shi ya ce ba zai sake ki ba yana son ki, khul'i shine ke biya miji ya sake ki. Sai ya ce a turdina hadiqatahu, zaki mayar masa da sadakin da ya baki na wannan gonan nashi, gona ya bata ko lambu a matsayin sadaki, zaki mayar masa, tace kware da gaske. Annabi ya ce karbi gonanka ka sake ta, sake da yana ji yana gani haka ya sake ta, kila ma yana hawaye. To sai malami suka ce ai kaga anan ta ce bata kin shi dan addini ko dabi'u, kawai bata son shi ne. Annabi bai ce ba in baki zauna ba, tunda mai addini ne ga dabi'u wani bala'i zai faru da shi. To bayan wani lokaci kuma ta gama takaba a idda, sorry, a wannan wata mace ce daban da aurenta ya mutu ne ko mijinta ya rasu, sai annabi ya ce ta je ta yi takaba gidan Abdullahi bin Ummi Maktum, ya ce idan kin gama idda ki sanar da ni, in ji annabi. Da ta gama idda sai ta zo ta sanar da shi, a ciki kuma ta ce ina ma da manema, Muawiya yana so na da aure da kuma Abu Jahm, duk sun zo suna nema, shi Abu Jahm mai kuɗi ne, wa auye ko bawon Allah ne suna masu rubuta wahayi suna makaranta kullum kaga ba kasuwa kenan to sai annabi ya ce da ita Abu Jaham mutumin kirki ne amma la yadawu asahu anatikihi yana dukan mata kika masa laifi jibganki zai ba ruwan shi bana baki shawaran ki aure shi to kaga kila ce na da matsalan dabi'a ta wannan wurin to amma sai ce amma Muawiya fas'alu kullama lahu baki da ko sisi zaman hakuri zaki sai da a ce a sharuwa da dabino a ci dabino a sharuwa shi dan haka karki aure shi zaki sha wahala da gaskiya bai da kudi sai ce ki aure wani Usama yace amma ga Usama ki aure shi Usama tu dan Zaid bin Haris shikenan sai ta amince to sai malamai suka ce kaga anan me laifin Muawiya talauci inda a ce kawai daga addinin ka sai an aure ka dole da sai ya ce dole ki aure Muawiya yana cikin masu rubuta wahayin Qur'ani amma ce karki aure shi kun fahimci wannan abin da kyau to ba ma wannan ba wanda fi kowanne wanda zai rusa abin gaba daya shine yarsa ta cikin shi Nana Fatima Nana Fatima wanda ya fara neman ta da aure Abubakar As-Siddiq ne akwai wanda fi shi a cikin sahabbai wajen al-iman wal amal as-salih babu annabi ya hana shi bayan nan sayyidina Umar yazo kaga wani imani kenan shine mai daraja ta biyu cikin sahabbai dan malamai sun yi ittifaki ba su da sabani cikin al'umma annabi Muhammad alaihi salatu wassalam sayyidina Ali ushe fadi wannan magana yace babu wanda ya kai sayyidina Abubakar da sayyidina Umar sun fi kowa har auren Allah sun fika kai da kamo su kan har abada hatta cikin sahabban sun hakura shi yasa Ali sayyidina Ali yace zaka ji annabi da kanshi fa in yana magana yace da khaltu ana wa Abubakar wa Umar kharajtu ana wa Abubakar wa Umar komai Abubakar da Umar ce waɗannan sun fi kowa sai yace inda na ga dama da na faɗi na uku amma ba zan faɗa ba in ji sayyidina Ali wasu malamai suka ce shine na uku shi yasa ya ke faɗa wasu malamai suka ce sayyidina Usman shi yasa akwai sabani wurin wane ne na uku a cikin sahabbai amma biyun nan kan shi ijma'i ne amma wajen na uku da na hudu akwai sabani jamhur sun tafi akan sayyidina Usman ne sai Ali shine na hudu to abinda nake so nace shine sayyidina Umar ya zo shi ma annabi ya hana shi sai aura sayyidina Ali to kaga inda a ce wannan hadisin haka ne da gaskiya inganta bai kamata Abubakar ya zo neman aure a hana shi ba na farko shine kudi ne idan kudi yake magana yana cikin multimillionaires na sahabbai tun kafin musulunci da kudin shi shigo musulunci sayyidina Umar ba mai kudi bane ba talaka bane ina fata an gane middle class kenan ko ba irin na Najeriya ba amma yawwa irin na kasashen Larabawa to ga imani ga komai amma shi ma ba aura mishi Fatima ba aka aura sayyidina Ali bin Abi Talib malamai suka ce to ire-iren waɗannan hadisai idan ka tattara su ba sa nuna cewar sannan suka ce a samu wani mai addini da ɗabi'u masu kyau shekaran shi 85 yanzu neman auren yar shekara 18 wannan bai kamata a bashi ba komai addini shi san an samu adamul menene kifa'a babu ita za a zalunce ta san shi karfin shi riga ya kare to cutar da ita za a yi komai addini shi kar a bashi wannan auren yaje ne mai shekara 65 ko 70 misali ne kenan to a takaice dai kaga hadisin ya shahara amma kuma me bai inganta ba malamai sun yi maganganu da yawa akan rashin ingancin wannan hadisin na kawo shi ne saboda ya zama kari akan sannan wani kari kuma wanda ya kamata na kawo shi dan ya dace da wannan lokacin da muke ciki hadisin yawmu saumikum yawmu naharikum ranan azumi ku ranan layyan ku wannan shi hadisin ƙarya ne ma wai ran da aka dau azumi ranan za a dau layya wannan ba hadisi bane kawai tatsuniya ne ina fata an gane akan shi ake rigima da wasu akan sallar layya sai ai ranka za muka dau azumi dan me za a yi sallar layya to waye ga maka a shari'a haka ne mutane ne kawai suka kirkiro. Wani lokaci lissafin yakan fado haka, wani lokaci yakan canza, saboda me? Su watannin musulunci ba irin watannin Gregorian calendar bane ba, so shi baya canzawa. Wata da yake canjawa shine February, duk bayan 4 years an gane ko ya koma 29 sau daya cikin shekaru, amma sauran yanda suke haka suke ba sa canjawa. Amma watannin musulunci ba wanda yake tsaye a wuri daya, wataran wani yayi 29 wataran yayi 30, kullun canzawa suke. Ina fata an gane. To in dai har za suna canza, ba zai a ce duk ranar azumi shine ranar layya ba, hankali ma ba zai dauki wannan abun ba. Dole a samu wata ranar karu da kwana daya ko ya ragu da kwana daya. Ina fata an gane. To a takaice wannan hadisin shi ma yawmu saumikum yawmu naharikum, Ibn Hibban shi ma ya rawaito wannan hadisin, amma lalle hadisin bai inganta ba. Na'am. Na'am. Dogaro da hannun hagu. Wallahi ban sani, na san dai ana hanawa, ban san ko akwai wani hadisi akai ko babu ba. Na san dai akan hana, amma ta gumi kan wannan babu kyau. Kware da gaske. Na'am. 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 A'a, hadisin da yazo a shahru hakaza wa hakaza wa hakaza. Abin da ke faruwa shine wani lokaci idan Annabi na magana alayhi salatu wassalam, tunda shi Annabi ne na duk duniya, a ciki akwai mutum mai saurin fahimta, akwai mai karancin fahimta, akwai tsaka-tsakiya, sai ya magana da kowa zai gane. Da wanda yake is very smart zai fahimta da wuri, da wanda yake dan tsakiya, da wanda yake very dull haka, kowa zai gane. Madadin ya yi ta maganan watanni kawai sai ya bada kwatanci, ya ce a shahru hakaza, akwai wanda bai san haka ba ko kurma ya san haka 10, ya ce to watanninmu na musulunci haka suke. Sai ya sake ce wa hakaza, nawa kenan? 20. Sai ya ce wa hakaza, haka sai ya nada wannan hannu, ya zama nawa kenan? 29. To amma ko sai ce fa in gumma alaikum faqduru lahu 30, idan aka yi 29 din ba a gani ba a cika lissafin zuwa 30. To wannan hadisin shi ya warware abinda wannan yake nufi, bi ma'ana asali wata shi ne ya yi 30 ba daya, amma akwai yiwuwar ya yi 30, sai ce to in an duba ba a gan shi ba, to ku cika lissafin ya zama kwana 30. An gane ku? Dazu da aka yi maganan ya sunan wannan Sulasiyad na Bukhari, kai ne ka yi maganan Imam Malik ko? Yawwa, yanzu kaga irin akwai hadisin idha nasaha sayyidahu, cewa bawa idan ya kyautatawa shugaban shi ko mai gidan shi, wa ahsana ibadata rabbihi, sannan kuma ya kyautata ibadan ubangijin shi, yace kana lahu ajru marratayn, yana da lada guda biyu, ladan bin Allah da ladan bin shugaban shi. To wannan hadisin da aka ce al-abdu, wasu malamai suka fassara shi koda ma ba bawa ake nufi ba, duk wanda aka bashi kowane irin aiki sai ya zama ya kyautata wannan aikin, bai yi cuta ba, bai yi ha'inci ba, aikin bai masa ciwa-ciwa ba, bai kara kudin sawo kaya ba, ire-iren dai wannan, kamar yadda ake yanzu ka ba mutum gyara ko manoma ko masu kula da gona a tama lissafin ƙarya, kana birni kana ta aika dan ƙauye kuɗi aka ne ko mala yawwa. To aka ce to duk wanda yake ya rike gaskiya kan duk wani assignment da aka bashi kuma ya bi Allah, to zai samu lada guda biyu. To kaga wannan hadisin dukkan shi ya zo ne da an ana da an wanda muka ce alamu ne na rashin ingancin hadisi. Imam al-Bukhari ya fidda hadisin daga Abdullah ibn Maslamata bin Ka'anab al-Ka'anabi, to da yace qala haddathana Abdullah ibn Maslamata, sai ya ce an malikin an nafi'in an ibn Umar. An gane kaga ya kawo su da an amma duk masu ananan nan kowa ya kai yayi an yadda da kowa ya cikin su. Malik da shi Abdullah ibn Maslama da Nafi'u kowa ya kai ce an kuma karbi hadisin shi. Hadisi na cikin Sahih Bukhari. Haddasana daga farko ne tsakanin Bukhari da Abdullah ibn Maslama, amma sauran duka ana aka kawo shi, kuma hadisi ne ingantacce. Ba malamin da ya ce hadisin ba inganta ba. Idan akwai sikan da yake an da ake tuhuma, shine nace kaman A'amash, kaman Qatada, waɗannan suna an ana sai an yi bincike an gano an anan sunan ya sha ko bai sha ba. Amma idan su Sufyan irin su Malik za su yi an ana kuma a karba, irin su Shu'ba ibn al-Hajjaj. Na'am. Yawwa, idan yace an wane to babu yakinin wannan din shi ya gaya mishi, amma yace qala haddathani wane, tabbas shi ya gaya masa. Yace qala haddathana, suna da yawa aka faɗa, ba shi kadai bane a gun. Qala haddathani kuma su biyu ne, babu kowa, duka biyu. Sufyanani kowanne suka ne. Sufyan ibn Uyayna shi al-Makki ne, mutumin Makka ne. Sufyan ibn Uyayna shi ko mutumin Iraki ne, mutumin Kufa al-Kufi. Na'am. Wannan Fatima bintu Qais ita ce dai wacce Muawiya din nan ya neme ta da Abu Jaham, ita ce matan Sabir bin Qais wanda ya ainihin sake ta ta hanyar kul'i. To sai mu je ga Abu Mursalun minhu sahabi saqat wa qul gharibu ma rawa rawin faqat. Wa mursalun, hadisi mursali, minhu sahabi saqat shine hadisin da aka ainihin ba a ambace sunan sahabi ba, haka malamai suke fassara shi. Haka kalman saqata shine faduwa, kama aka fadar da sunan sahabi, ma'ana tabi'i, sai ce qala rasulullahi. Shi kuma tabi'i shi bai ga annabi ba, tabi'i ya ga sahabi ne, sahabi ya ga annabi. To idan tabi'i ya ce qala rasulullahi, ya zama hadisi mursal. Tsakanin shi da annabi akwai sahabi, ba a kawo sunan shi ba. Shine wa mursalun, definition na hadisi mursal, minhu sahabi saqat, shine hadisin da ba ambaci sunan sahabi ba, sahabi ya fadi a cikin sanadin. Wa qul gharibu ma rawa rawi faqat, wa qul kace gharibu, hadisi garibi kuma, ma rawa rawi faqat, hadisin da rawi ne kada ya ruwaito shi. Wa qul kace gharib, hadisi garibi, ma rawa rawin, hadisin da rawi ne tak ya ruwaito shi, shine hadisi garib. An ce haza hadisun gharibun, mutum ɗaya ne ruwaito hadisin. Na? A hadisi ahad ba su da kamanni. Shi hadisi ahad da hadisi mutawatiri, abin da ɗazu na manta ban gaya muku ba shi ne, hadisi ahad ƙarƙashin shi hadisai uku suke suna shiga. Hadisi nazil, a hadisi mashhur, da hadisi gharibi, da hadisi aziz, dukkan su ƙarƙashin hadisi ahad suke. Shi ahad ba ana nufin mutum ɗaya ne ruwaito ba, afwan, ahad abu uku ke shiga cikin shi. Hadisi mashhur ƙarƙashin ahad yake, dan bai kai haddun tawaturi ba. Hadisi aziz shi ma na shiga ƙarƙashin hadisi ahad, haka hadisi garibi wannan shi ma na shiga ƙarƙashin hadisi ahad. ina fata an gane hadisi aziz hadisin da mutum biyu suka ruwaito go mashhur daga uku abin da ya sama amma adadin da bai kai tawaturi ba da garib na mutum daya duk suna karkashin hadisi ahad da su ya kamata da na ga mu kun rubuta karkashin hadisi ahad suke gaskiya ne galibin malaman da suke rubuce rubuce akan hadisi mashhur zaka ga ba sa kawo masa adadi ne sama kiyasu ce dai ko bai shaharan da yake haddin tawaturi ba yayi wani irin shahara ne amma shi shaharan na malaman hadisi suke nufi ina fata an gane ba shahara na tsakanin malaman fiqhu ko kuma awam na mutane ba shahara na malaman hadisi kila daga 3 zuwa 10 ko makamancin haka tawatur abinda bai da adadi yanzu aka ce maka misali suratul fatiha sahabbai ne suka rawaito ta ba wanda ya sani ka gane ko tabi'ai nawa ne ba wanda ya sani shine tawatur din kawai adadi mai yawan da ba a san ma iyakan su ba shi yasa kaga hadisan fatuhu makka hadisai ne waɗanda yake sun kai haddin a ce mishi ne tawatur saboda annabi ya yi magana a filin arfa ka gane ko kowa na wurin da mata da maza da manya da yara da tsofaffi da samari kowa da kowa yana kai haddin tawaturi misali idan ka dauki hadisi kama hadisin zuliya daini malami suna sa cikin hadisi mashhur dan an yi sallar asar ne abin ya faru a masallaci yace to adadin ba kowani sahabi bane yake wurin a lokaci ya wadanda suka zo sallar asar ne wasu na kasuwa wasu na wurin yaki wasu mata na gidaje ka gane to wannan bai kai haddin tawaturi ba amma shi tawatur da mata da maza kowa ya san shi shine kaman ruwayan qur'ani ina fata an fahimci bambanci yanzu to wa qul garib amma hadisi garibi ma rawa rayu faqat hadisin da rawi guda ɗaya ruwaito to mursal hadisi mursali mun fada shine minhu sahabiyyu saqal hadisin da kawai ba ambaci sahabi ba idan kai karanta mu wa da malik akwai marasil da yawa a ciki Abu Dawud ya rubuta littafi guda ya sa masa suna Marasil ana ce masa Marasil Abi Dawud hadisi mursalai ta kawo a ciki tabi'i kawai ce annabi ya ce tabi'i ya ce annabi ya ce to amma Marasil na muwatta Malik kusan ka iya cewa 98% sun inganta ko 99% duk Marasil da ke muwatta Malik a ce Sa'id ibn Sa'id ya ce annabi ya ce kaza galibi sun inganta har ma wasu malamai suka ce me yasa shi Sa'id ibn Musayyib yake cewa annabi ya ce su iya cire sunan sahabi sai aka ce an gano cewa abin da yasa yake haka duk inda kaga Sa'id ibn Musayyib ya ce annabi ya ce kaza to Abu Hurairah ne a wurin ya cire sunan shi duk inda kaga ya cire sahabi to Abu Hurairah in ba shi bane zai faɗi sunan shi an gane ko sai aka ce to saboda me Abu Hurairah ne baya so aka ce akwai surkuta tsakanin su yana auren yar Abu Hurairah kawai shine dalili ina fata an gane Ibn Abdul Bar ya tattara duk marasal na muwatta Malik yayi ittisalin sanadin su yace nan wurin sahabi wane ne nan wurin sahabi wane ne to shi yasa suka ce marasal na muwatta Malik sun inganta yasa Imam Malik da Abu Hanifa suna aiki da hadisi mursali amma Imam Shafi'i da Ahmad ibn Hanbal ba sa yi har sai an samu ruwayar da aka faɗi sunan wannan sahabi amma Imam Malik da Abu Hanifa suna aiki da shi Abu Hanifa kuma ya fi kowa tsanani wurin hadisi aka ce saboda me aka ce saboda shi yana zauna a Iraki duk duniya ba kasan da aka samu yan bid'a tun a lokacin tabi'ai da sahabbai kamar Iraki su suka kashe Sayyidina Ali suka kashe Husaini suka duk rashin mutunci zaga Iraki ake khawarij anan suka fito mu'tazila nan ne in shi'a nan ne tarihin barnan musulunci duka daga Iraki yake farawa ina fata an gane ke sa malami suka ce in ga duba ko a wannan zamanin da Allah ya kawo Saddam ya ajiye shi a wurin akwai hikima ana tunkuke Saddam kasan ta shiga da bibi har yau an gane a shi akwai abin da ya take kila ko saboda wannan Allah ya bashi ma kyakkyawan cikawa ya cika da kalmar shahada. So a takaice ne kenan, Abu Hanifa saboda a Iraki aka haife shi, anan ya rayu, anan ya girma, to ya san waɗannan ƴan bid'a, shi yasa yake da tsanani wurin karban hadisi, da ya san makaryata ne. Wa mursalun minhu sahabiyyu saqat wa qul gharib, da an ci hadisi mursali yanzu ka kun san ma'anar shi, kan hadisin da ba a faɗi sahabi ba, tabi'i ne ya ci kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Sai ai bincike a gano tabbas hadisin ya inganta ko kuma dai bai inganta ba. Wa qul gharib, sai ce ka ce hadisi gharib ma rawarawin faqat, hadisin da rawi ɗaya ruwaito. Kamar me? Kamar hadisi na Malamalu bin Niyat, duk cikin sahabbai sai dan Umar kadai san wannan hadisi, a bakin shi kadai aka ji hadisi. A cikin tabi'ai kuma mutum ɗaya ruwaito daga sayyidina Umar shine Alqama bin Waqas Al-Laysi, shi kadai yace sayyidina Umar ya faɗi wannan hadisi. Shi kuma Alqamatu mutum ɗaya ruwaito hadisin daga wuri shi Muhammad bin Ibrahim At-Taymi, Taymi ba Taymiya ba, Taymi, eh. Shi kuma Muhammad bin Ibrahim At-Taymi mutum ɗaya ne ta gairoto daga wajen shi, shine Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Daga kan Yahya ne hadisi ya shahara, daga kan Yahya hadisin shi ya shahara. Amma wannan matakan hudu daga Umar zuwa Alqama bin Sa'ad zuwa Muhammad bin Ibrahim, dukkan mutum ɗaya ne, har zuwa kan Yahya shine ya tara ainihin ɗalibai ya gaya musu. Kisa an ka duba tsakanin Bukhari da Annabi hadisin mutane biyar ne, saboda Bukhari da ya kawo hadisin ya kawo shi ne ta hanyar Abdullah bin Zubair Al-Makki, ya ce kala haddathana al-Humaydi, Humaydi shine Abdullah bin Zubair Al-Makki, ba Abdullah bin Zubair sahabi ba, ina fata an gane. Abdullah bin Zubair Al-Makki sai ce kala haddathana Sufyan, Sufyan bin Uyayna kenan, tunda shi ma Al-Makki ne, daga na an Yahya bin Sa'id Al-Ansari. To shi yasa sai yace qala akhbarani, anan babu haddathana, akhbarani sai yace ani Muhammad, shi ma yace akhbarani wani, har zuwa kan sayyidina Umar, duk mutum ɗaya ne. To wannan shi ake ce mishi hadisi garib, kawai a samu mutum ɗaya tag ya roto hadisi. To shi kuma ruwayan hadisi garibi an samu dewa a wajen malaman hadisi, dewa sun inganta, dewa ba su inganta ba. Kamar na faɗa jiya a wurin karatun Abu Dawud, na ce Imam Zuhuri shi kaɗai an samu ruwaya guda 90 daga wurin shi, 90 shi kaɗai ya ruwaito su, duk cikin tabi'ai babu wanda ya ruwaito. Imam Muslim ya kawo wannan a cikin muqaddimar Sahih Muslim. To har shi ne Imam Al-Iraqi ma ya yi ainihin waƙe wannan abinda Imam Muslim ya kawo, ya ce wa qawlu muslimin rawa Zuhuri yu 90 fardan kullu haka wiyu, cha Imam Muslim, maganar Muslim da yace Imam Zuhri ya ruwaito 60 fardan, 90 fardan hadisi garib guda 90, yace ma kullu haka wiyu, dukkan su sun inganta, kowanne kawiyun ne babu da ifi. To idan aka samu mutum yayi tafarrudi da hadisi, an ce hadisi ne garib, za a duba wane ne wannan garaba din. Idan sika ne ana karban hadisin, idan ba sika bane ba ba a karban hadisin. A takaice da wa qul garibu ma rawarawin faqat, yace hadisi garib shine hadisin da rawi guda ɗaya tak ya ainihin ruwaito shi, wannan shi ake ce mishi hadisi garib. Wa kullu ma lam yattasil bi hali isnaduhu munqati'ul awsali, yace duk hadisin da wa kullu ma lam yattasil bi hali isnaduhu munqati'ul awsali. Akwai hadisin kafin mu shiga wannan, al-imanu bid'un wa sab'un shuba wal haya'u min al-iman, go. To wannan hadisin hadisi ne shi ma wanda yake garibin hadisi. Imam Malik shi kadai karbo hadisin daga Zuhuri kaf cikin atba'u tabi'ina, babu wanda ya roto hadisin daga Zuhri in ba Imam Malik ba, shi ma hadisi ne garib kuma hadisi ne ingantacce, dan Malik ya kai garaba da ainihin hadisi. Ina fata an gane. To shi garib, akwai al-garib al-mutlaq, akwai al-garib an-nasabi. Ku rubuta wannan abu, al-garib al-mutlaq da kuma al-garib an-nasabi. المطلق القريب المطلق نبي القريب النسبي القريب النشين الفرد دون ما نشي دين إن كانت حديثي الفرد هو القريب دون ما نشي سكنت القريب المطلق قصت الفرد المطلق سكنت القريب النسبي هو الفرد النسبي دون أبو قداء دين أسهل كلمة قريب اللغان العربي shine ainihin kama a ce bakunta, bakunta shine a luggan shi na larabci kenan. To amma a istilahi technical meaning kenan ko yaran malaman hadisi shine hadisin da mutum da ya ruwaito, amma a lugga kuma lugatan din shine kawai bakunta wanda ya nesa daga garin su, sai a ce haza garibu. Inna al-Islam bada'a gariban ko ka annaka garib. Na'am, to wannan na'am 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 mhm na'am. Wannan shine abin da zan yi magana akai. In aka ce al-garif al-mutlaq shine zama cikin sahabbai mutum da ya ruwaito shi, shine al-garif al-mutlaq. Shi al-garif al-mutlaq yana farawa ne daga ainihin farkon sanadi, farkon sanadi kuma shine sahabi. To idan aka samu sahabi shi kada ya ruwaito hadisin nan daga annabi, sai ta na al-garif al-mutlaq kenan. Kun fahimci wannan abin da kyau? In aka ce kuma al-garif an-nasabi shine zanto daga ƙasa da sahabi abun ya faru, abun da iyo ƙasa ko cikin tabi'ai ko atba'u tabi'ina ko wasu daga cikin malaman hadisi masu ruwaya. To sai a ce wannan al-garibun nasabi ne, shi ba mutalak bane. Na ko wanda yin ya inganta ana iya amfani da shi. Ai kaman ga al-imanu da na kawo, Imam Malik garibi ne hadisin, garibun nasabi ne, saboda an nasabi ne zuwa ga Imam Malik. Ai shine ba haushe ce nasaba, ai kaman jingina abu zuwa ga wani abu, a ce nasaban wani yana tikewa zuwa ga abu kaza. To al-garibu an-nasabi yakan zo, al-garibun nasabi shine cikin murjalus sanadi, al-garibul mutlaq kuma iya sahabin shi kadai, sai a ce wannan al-garibu al-mutlaq ne. Allahumma amin. Na'am. Now, gaskiya ne. Ba wai kowane lokaci ai malaman hadisi sai a wurin karatu suke hadisi ba. Akwai lokacin da wani malamin hadisi yana da wani hadisin da ba wanda ya sani, a ɗaliban sai ya nemi wanda ya fi ladabi, shi kadai sai ya kira shi ga ya masa hadisi. Eh, ko kuma ya zanto wani abu da ya faru sai ya kafa hujja ko wani abu, kila lokacin tsakanin su ne suna magana, ai akwai hadisi kaza. To a takaice dai, hadisi ya ce mishi haddasana wani har zuwa kan sahabi, shine ya bashi hadisi da sanadi. To wannan sukan hadisi garibi yakan ware wani shi kadai ne ya gaya mishi. Sannan kuma ana samun garibi a cikin sahabbai, yanzu annabi ya faɗi maganan ba mutum ɗaya bane a guku amma sai Allah ya ga daman ta wurin mutum ne za a ji magana ban gane ko kun gane ba saboda kowa ya ji kawai yana aiki da abun bai sanci kanshi wurin bukatu wanda sai ya faɗi wannan maganan ba babu wani dalilin da zai kafa hujja da wannan maganan kun fanci abun yanzu adal misali sai na faɗi wani hadisi anan shikenan sai kowa ya ji hadisin kuka dafi sai zan mutum ɗaya ne tsinci kanshi a wani wuri ana buƙatar ya kafa hujja da wani abu sai ya kawo wannan hadisi kai kuma baka tsinci kanka irin wannan gun ba ba za ka je kawai kasuwa ka tara mutane ka musu hadisi ba kun gane yadda abun yake shi yasa sai hadisi ya zama garibi a wurin mutum ɗaya kadai aka ci ba wai dan sauran ba san abun ba yanzu ka ɗauki kamar Abu Huraira ai ba ana nufin ya fi kowa sanin hadisi cikin sahabbai bane ba ba shi ake nufi ba a shi ne wanda ya fi kowa wajen a ruwaito daga wurin shi wannan kuma yana faruwa ne wani sahabin ya rayuwar shi duka a madina bai taba zuwa ko ina ba to madina kuma kusan kowa malami ne to wai zai je tara ga yawa hadisi ba a bukata kusan kowa ya zauna da annabi kowa ya san annabi to baka da dalibai wani sahabin kuma ya bar madina ya tafi misra ko ya tafi iraki ko ya tafi siriya ko to anan wani ma bai taba ganin sahabi ba sai ya zo a cika masallaci ai sahabi wani ya zo gari sai ji ai annabi ya ce kaza annabi ya ce kaza ana ta rubutawa to kaga anan sai a ji abun daiwa daga wurin shi ba ana nufin shi kadai san abu a wurin sahabbai ba wanda suke madina ma sun sani wanda suke makka sun sani amma su kowa sahabban suna da yawa ba bukatun sai ka karantar da mutane to irin wannan yana kosin a ce wannan shi kadai aka ji abu a wurin shi na'am na'am idan aka ce tana faduwa kan kowaye idan ta fadi kan sahabi ya zama al-garibul mutlaq daga kan shi da tsaya cikin sahabbai shi kadai aka ji a wurin shi garibul mutlaq ne wannan in kuma ta tsallace kanshi ta kai kan tabi'ai ko ɗaya daga cikin tabawu tabi'ina sai ya zama wannan algaribu ne annasabi yawwa na'am 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 gaskiya ne in aka ci azanni subuti ana magana da galibi ne ana duk hukunci ana hukunci na da majority a abu zaka samu galibin abin da yasa ko malamai kaga suke kin bude kofar babin tattauna wannan matsalan na malaman usulu saboda galibin hadisi duka a hadi ka ita 80 cikin 100 ko 90 cikin 100 ma hadisi a hadi hadisi mutawatir ba su da yawa kuma me yasa zan ba su da yawa wannan maganan da ne mafi yawan sahabban ba su bukatu wajen kai sun yi ta faɗan hadisan ba kun gane wannan abin da ke kuma in ka duba bayan rasuwar annabi alaihi salatu wasalam galibin sahabbai sun kasu ne misali kashi biyu zuwa uku da yawan su sun fi ba da ƙarfi ta hanyar jihadi sai bayan annabi ya rasu aka buɗe misra bayan ya rasu aka buɗe farisa an ce farisa ba ana nufin wani iran ba kasashe da dama duk suna ƙarƙashin daular farisa ne tun daga iran ta yanzu har zuwa afghanistan duka daular farisa ne kun gane wannan abin da kyau to duk farisan gaba ɗayan ta kaf har ka dawo ɓangaren wani uzbekistan azerbaijan wane ne dukkansu suna cikin farisa ne wani ɓangaren pakistan da bangladesh duk suna ƙarƙashin daular farisa ne a wancan lokaci saboda ita ce daula mai ƙarfi a duniya ita da rum to idan ka ɗauki misali sham ba ana nufin siriya ba ne ta yanzu ƙasashe ne guda hudu da siriya da lebanon lebanon kenan da ƙasashe guda biyar ma da jordan sannan da isra'il ko kana so ko ba ka so ƙasa ce amma fadin duniya da falasif ina fata an gane to waɗannan kasashen in ka tara su su ake cewa Sham a wancan lokacin duk turawa suka zo suka rarraba abu in ka dauki Isra'ila shekara 80 baya babu ita a duniya 1949 baka kirkirota Burtaniya suka zaunar da su aka kafa kasa daga lokacin naqaba 1948 suka ayyana kansu a matsayin kasa 47-48 misali bayan yakin duniya na biyu to alayya halin shine wannan yakan sa sahabban diwa sun tafi yaki su Amr ibn As sun jagorance su Misra waɗansu sun yi Sham waɗansu sun yi Farisa waɗansu sun yi kaza daular Rome a lokacin aka je aka bude ta waɗansu kuma suna Madina ba su tafi ko ina ba to a wannan lokacin Madina kuma ba ta buƙatar misali kusan kowa galibi suna da ilimi to lokacin da akuma su ilimi ba buƙatar karantarwa da yawa ila da ka karantar da yayanka da ƴan mutane kaɗan to shi yasa sahabban kaɗan ne waɗanda suka samu lokacin amsa fatawa da karantarwa da wane ne da wane ne yake hadisin nan sahabi da aka ji a wurin shi wani na filin yaki ko tare da sahabbai gaba ɗaya to waye zai ga yawa hadisi babu a takaice ne wanne na cikin dalilai wa qul garibu mara wa rayu faqat wa kullu ma lam yattasil bi hali isnaduhu munqati'u al-awsali yace wa kullu ma lam yattasil bi hali isnaduhu munqati'u al-awsal duk hadisin da wa kullu duk hadisin da lam yattasil isnaduhu sanadin shi bai hadu ba bi halin da kowane irin hali an kai an komo an gama duk wani research an gano sanadin bai hadu ba to wannan munqati'ul awsali shine wanda yake da yankakken gabbai al-awsal al-a'dha shine gabbai yana da yankakken gabbai bi ma'ana gabban shi can din ya tsinke shine abin da ake nufi wa kullu lam yattasil isnaduhu bi halin ka san baiti ne jujjuya abun ake na san kun gane ko yawa duk hadisin da sanadin shi bai hadu ba bi halin da kowane irin hali ai bi halin min al ahwal to munqati'ul awsal wannan shine hadisi mai yankakken gabbai bi ma'ana ya zamo hadisi wannan da'if kawai haka zaka ce dashi munqati'ul awsal hadisi ne da'if na'am eh wa kullu ma lam fataha ne kallamun dinnan mu kullu ma lam yattasil daga cikin misalan irin waɗannan hadisi akwai wani hadisi wanda ɗaya mun karanta shi a sunan Abu Dawud sunan Abi Dawud ɗaya kuma za mu karanta nan gaba hadisin Mughiratu bin Shu'ba yace a yakin Tabuka yace wa ba'atun nabiyya na kawo annabi ruwan alwala alayhi salatu wassalam yace fa masaha ala khufihi wa asfalahu sai shafi saman kuffin shi da kasan kuffin shi wannan hadisi ne munqati kisa malamin suka ce hadisin bai inganta ba hadisi ne munqati'ul awsal ina fata an gane dan Abu Dawud ya kawo hadisin ne ta hanyar Sawr bin Yazid daga Raja ibn Haywa to shi Sawr an gama bincike an gano cewa bai ji hadisin daga Raja ibn Haywa ba kisa hadisi ya zamo ya yanki munqati'ul awsal daga Katibul Mughira sakataren Mughira kenan daga Mughira ibn Shu'ba kisa hadisin bai inganta ba shafa akan kufi ko akan safa in zaka alwala sama ake shafa banda kasa shine hadisin da inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam to da an ce maka wannan hadisi ne munqati sanadin yayinki ko akwai wani bai ji daga wani ba ko kuma akwai wani da wani ma ba su taba haduwa ba ya zai ce misali shi ya gaya masa wannan hadisi yanzu in ka dauki akwai makahul Abu Abdullahi Shami ya rawaito wani hadisi daga Abu Huraira Abu Dawud ya kawo shi a cikin Sunan, za mu karanta shi a nan gaba cikin Kitabul Salah. Annabi ce as-salatu wajibatun ala kulli muslimin, as-salatu wajibatun khalfa kulli muslimin barran kana aw fajiran wa in amila al-kaba'ira. Wace wa sallah wajibi ne a bayan kowane musulmi, mutumin kirki ne ko mutumin manza, ka koda na aikata manyan manyan kaba'ira kawai ka bi shi sallah. Suka ce wannan hadisi munqati ne, shi makahul Abu Abdullah Shami da ya roce daga Abu Huraira bai ji wannan hadisin daga wurin shi ba, an samu inqita'i ma tsakanin su. An yi gama bincike an ce ina, ba ta inda ma suka haɗu balle ma ya gaya mishi wannan hadisi. To akwai ire-iren waɗannan hadisan da suke zama a samu inqita'i a tsakanin su. Akwai hadisi dazo wajen hadisi garib mun kawo inda malamalin binni ya ci. Akwai hadisin Anas ibn Malik wanda dazuna so na kawo shi, yana bada labarin fatahu Makka da Annabi yazo. Wannan shi ma hadisi ne garib, wurin shi kada aka ji hadisi. Yace Annabi ya shigo fatahu Makka wa ala rasihi al-mighfar, ya yafa abun nan ya sunan shi irin wannan hulan nan kwalkwali shukran, ya sa wannan kwalkwali akan shi. Yazo shi a dakin Kaaba, akwai wani daga cikin munafukai da Annabi ya bada daman cewa a kamo shi a kawo shi hayyan aw mayitan, dead or alive a kawo masa shi. Sai yazo ainihin jingino da katangan dakin Kaaba don kar kowa ya taba shi. Aka cewa Annabi ai gawa ne a jikin dakin Kaaba, ya ce ku je ku kama shi. Ai kaga ka'ida, duk wanda ya shiga dakin Kaaba ko me ba a kama shi. Haka abun yake tun jahiliya, da musulunci kuma yazo tabbatar da shi. Wa man dakhalahu kana amina, mutun zai kashe mahaifinka idan ya gudu shiga dakin Kaaba ba inda ka iya da shi, sai dai ka jiraran da ya fito. Ina fata an gane. To amma Annabi ya ce duk da yana dakin Kaaba aje a kamo shi. To na hukuncin kususiyya ce ta Annabi. Ina fata an gane. Ya zamo kaman ya yi sadi wani executive order ne, ya canja wannan dokan na iya wannan lokaci. Kusa ko wannan abun ko a gwamnatance, yauwa ai overruling wani abu dan ai wani abu. To shine shi ma wannan hadisi ne gari, amma hadisi ne kuma ingantacce. Na'am. Na hadisin ya ingantacce sai Muslim, hadisin ya ingantacce, babu wani ba kususiya bane ba, yayi ne dai yin halaccin abu. Ka san mu al'adance in kai bi tsari a tsaye ma za a ce kai kafiri ne, in banda arnewa ke bi tsari a tsaye, haka ne ko ba haka ba? Amma in ka je kasashen dewa ko a Saudi Arabia, za ka ga korin fitsarin da tsaye ake yin shi, kaga inda kafirci ne da ba za a yi ba. Har a Makka da Madina akwai, idan ka ji irin su Masar don haka za ka gani. To shi yin fitsari a tsaye da Annabi yayi ne don nuna halaccin abu, cewa idan mutum yayi, in akwai bukatuwar ayi ake nufi. Fitsarin Annabi 99% sai ya tsuguna yake a rayuwar shi, amma an samu 1% da ya tsaye don nuna halacci. Akwai abin da Annabi kai shi koda sau ɗaya ne, tunda shi yazo da shari'a kuma Allah ya san gobe da jibi, sai ya sa shi yayi wani abu da Allah ya san me zai faru a gaba. Da wannan ne Imam Albani yake cewa waɗanda suka zo suka ce wai in kai tafiya a jirgin sama bai halarta kai kasaru ba, bai halarta ka aje azumi ba, saboda tafiya ne cikin daɗi. An ce ai kasaru a aje azumi saboda tafiya ne a raƙumi ko a doki ga rana ga waye, amma yanzu ma yin a mota ne ko a mashin ya halatta, amma a jirgin sama bai halatta ba. Mota ma idan jeep ne da AC ce bai halatta ba. Sai Albani ya ce wannan magana ma tana da hatsari. Allah da ya kawo hukuncin wa ma kana rabbuka nasiya, Allah bai san jirgin sama zai zo ba. Da sai ya ce amma in zamanin jirgi ya zo a daina, kaga bai fada ba, to hukuncin har tashin duniya nan ba abin da zai canja shi. daga cikin hadisi wanda yake munqati'ul awsal na wanda kila akan shi ma za mu tsaya hadisi na wanda shi ma Imam Abu Dawud ya rawaito shi a cikin sunan za mu karanta shi nan gaba na Aisha Allah kara mata yadda wata ran tana zaune sai wani zo yana bara ga shi bici bici da shi san bici bici ko ya sakkwatawa yawa da ka gan shi ne kawai ayyuhan nas a shi asa a gabara sai ta ainihin bahi sadaka ya tafi sai ga wani kuma ya zo shi ma na neman taimako amma ya ci ado wai yayi gai ya sa babbar riga ga wane ne ga sai ta kira shi tace zauna aka kawo masa shimfiɗi aka kawo abinci da ruwa da wane ne sai aka ci a to ya za a yi wancan ya zo kin ba shi kin sallame shi dan dabino da wani abu wannan kuma ya zo an karrama shi an yi wane ne tace annabi ya ce anzilun nasa manazilau kowa a saukar da shi a matsayin shi wacce yadda ya zo kaca kaca to matsayin shi a sallame shi da shi amma yadda wannan ya ci ado ya kwalliya to shi kuma a girmama shi da ganin shi a larura ta sashi wannan abu to wannan hadisin na anzilun nasa manazilahum wanda ya rutu wannan hadisin shine Maimun bin Abi Shabib to abinda bincike ya tabbatar shi Maimun bin Abi Shabib lokacin da aka haife shi ma Aisha ta rasu to kabarin ta je karbo hadisin ko ina ina fata an gane lokacin da aka haife shi ma Aisha ta rasu wannan duk malaman tarihi ba su da sabani akai to wannan hadisi ne munqati'ul awsal ya yanke tsakanin shi da nana Aisha kun ne gane hadisi munqati'i ko to hadisi munqati'i da ifi ne babu ne ko kokonto akai sai dan ya zo ta wata hanya eh ya inganta amma tunda wannan hanyar kada yake da shi sai a ci hadisin nan kwata kwata ainihin bai inganta ba ina ga saboda lokaci nan za mu tsaya sai mu ci abinci za mu yi ƙara ta littafin gobe ai ko yawa insha Allah tunda mun ya fi rabi ai ko mun yi 17 karfe nawa ne yanzu malam Usman ya ce lokaci ai ko biyu saura ne ko okay biyu da rabi na'am na'am za mu tsaya anan tunda gobe ba ababan da za su rike mu da yawa bane insha Allah gobe abu biyu muke da shi masu dan bayani daga hadisi Shazi sai hadisi Mudallas eh wadannan suna da muhimmanci kwarai da gaske na'am idan kasir ya cika za mu yi tsayawa na'am to bismillah suna yi yanzu ka dauki misalin Imam Abu Dawud da ya sunan Abu Dawud magana guda uku yayi yace duk hadisin da ya inganta zan bayyana mu sai yace wanda bai inganta ba zan bayyana sai yace wanda ne shiru kuma kai ma ka je ka bincika ina fata ka gane kila bashi da yakini ingancin shi ko rashin ingancin shi to ire-iren shi ne yan baya suke zuwa su yi bincike akai yace wannan ya inganta wannan bai inganta ba kuma hanyoyi ne waɗanda aka dora dole wannan ka'idan zaka bi kafin ka ci hadisi ya inganta ko bai inganta ba na'am eh karkashin wannan kafin mu je in ka dauki bulugul maram akwai malaman da suke cewa Ibn Hajar ba shi littafin nan ba saboda akwai hadisi da ifai dewa bai dace da matsayin Ibn Hajar ba malamai suka ce shi littafin babu ne kokonto akai magana biyu suke magana na farko suka ce shine littafin farko da ya rubuta a lokacin shi kanshi bai tumbatsa ilimin hadisi ba abu na biyu kuma yayi ne kawai dan ya koya wa mutane ilimin hadisi da kuma masaban da kake kai fa hadisin su na shi da ifi ne ke yasa ya ta kawo wanda suka inganta da wanda ba su inganta ba ka gane ko suka ce da sanin shi abu kama a samin kawai ba malamai musamman malaman mazhabobi tun da littafin hukunce hukunce ne na Al Abdullahi na'am 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 a hukuncin da ake ba su ma na kai tsaye shine da'if hadisi mursal hukuncin shi da'if hadisi mudallas da'if hadisi munqati da'if hadisi kaza da'if duk ana sa su na gargashin da'if asali ba abin da ke fidda su sai wani dalili kun fahimci wannan abin da ke duk a gargashin da'ifi suke ba sa shiga gargashin sahihi sai in wani dalili sun zo ta wata hanya sai a ce wancan hanyar da dai ta inganta har yanzu amma wannan tana na matsayin ta na da'if eh wa alaikum salam na'am bari za su kashe kasar din sai mu amsa tambayar sai Allah kai mu gobe dan Allah ya hakuri gobe mu fara karfe 10 daidai saboda mu gama da wuri subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh